Tun dai bayan da shugaban kasar Nijar, General Abdourahmane Tchiani, ya yi zargin cewar Faransa na girke dakarunta a wasu yankunan da ke arewa maso gabashin Najeriya daf da kan iyaka da kasarsa. Batun ke kara jan hankali tare da ci gaba da janyo cece-kuce. Akan haka na tambayi daraktan yaɗa labarai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Tukur Gusau, ko wani martini zai mayar?
Babu sojojin wata ƙasa da ke da sansani kowane iri a faɗin Najeriya. Najeriya ƙasa ce mai ƴanci, ƙasa ce wadda za ta iya kare kanta, saboda haka babu dalilin da zai sa a kawo wani daga wata ƙasa domin ya kawo tsaro. Muna da sojoji kuma kamar kowa da kowa ya sani.
General Gusau ya ce Najeriya na da ƙarfin da za ta tunkari duk wani barazanar tsaro daga ciki ko wajen ƙasar ba tare da neman ɗauke daga wata ƙasa ba.
Najeriya tana da sojojinta wanda za su iya kare ta, za su iya kare martabarta ba tare da sojojin wasu ƙasashe sun zo sun kikiro da sansani a cikin ƙasarmu ba. Sojojin Najeriya jajirtattu ne. Mun yi ayyuka na musamman na kawo zaman lafiya a ƙasashe da dama tun kafin ma Najeriya ta samu ƴancin kai. Muke fita waje muna kawo zaman lafiya wasu ƙasashe. So a wannan ma za ka san cewa mun isa mu kare kanmu da kanmu ba tare da wata ƙasa ta zo ta kare mu ba. So wannan magana ba gaskiya ba ne.
Amma General, idan ka duba ra'ayin mutanen arewacin Najeriya sun fa amincewa da maganar cewa lalle akwai sojojin Faransa nan a yankunansu, musamman ganin cewa wani shugaban ƙasa ya fito karara ya yi wannan zargi.
To wannan ra'ayi ne, kuma ba ka iya hana mutane su faɗi ra'ayinsu. Mulki ake na demokaraɗiyya, mutane kundin mulkin Najeriya ya ba su damar su yi magana. Amma kuma mu ma muna da haƙƙi mu gaya ma mutanen gaskiyar lamari, kuma muna da damar mu faɗa ma mutane gaskiya, mu faɗa musu ga yadda abubuwa suke.
Brigadier General Tukur Gusau, mai magana da yawun hedikwatar rundunar tsaron Najeriya. Shima da yake tsokaci akan batun, daraktan tattara bayanai akan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ya yi watsi da wannan zargi.
The issue of foreign base in Nigeria. We do not have any foreign base in Nigeria.
General Buba ya ce akan batun sansanin sojojin kasashen waje a Najeriya, babu wani sansanin dakarun ƙetare a Najeriya. Mun nanata wannan maganar fiye da soshurin masaki, babu wasu sojojin kasar waje a cikin Najeriya. Duk wanda ke wannan magana to san rai ne zalla, ba gaskiya yake faɗa ba, kuma na da wata manufa ɓoyayya. Mu ba za mu bari wata ƙasa ta yi amfani da ƙasarmu ba don cimma muradinta. In kai ka bari wata ƙasa ta girke dakarunta a ƙasarka, sai abokiyar gabar wannan ƙasa ita ma ta fara gaba da kai. Don haka ba za mu yarda da wannan ba. Na ji wani shugaban ƙasa na wannan batu cewar akwai dakarun wata ƙasa a Najeriya. To gaskiyar magana shine wannan batu ba gaskiya bane. Yana da yasan ya kawar da hankali ne kawai dangane da yadda matsalolin cikin gida na ƙasarsa suka shamar kai.
One of the African leaders say something like that. That's a distraction from him tackling the problem in his country.
Kalaman daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi kenan, Manjo General Edward Buba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.